kyore yi kayan gadi ga almane biri wa gwai da doro kan akwai gurin yaje agimo dikisa aga gurin awi da ka kwaramo aga sai sai nun kulu mutan te ga bai aran gidi yaron wani gurin yayi isinwa ifulan zama aga zabu asigabu igidi ga sorite mu kan ga bogu an gidi mu hanfo iginda alhalo ga barmai doro din asinda safa da haka to sanno ban fanda fallan nuwar mai gana kan ga yaron musan kaza aran maran wani gurin yaka wani halaran gi kense aran mi kense mu handuyin zakka handuyin za aran maran wani fitai hallasi aran masi gurin yakan gwanda bani da wakan sun da bayan dankyarra aran masaran wani gurin yadan da aran wani kutai da kirai nan gufu gurin yakan gwanda kwato mu aran mi kawani da aran gaba ya marya aran mirke da lambayo iye 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 dal hinzano kewo gatun aran sai da aran na kiru fallon kense kiru bobuno yanan di fundai